بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ‘yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haɗuwa da ku a daidai wannan lokaci mai albarka cikin shirinmu na Ramadana a tarihi daga tashar Albani TV Kainuwa da Shan Allah. Wannan shiri ne takaitacce da muke kawo muku labaran wasu muhimman ababe da suka faru a tarihin daulolin Musulunci a zamanna daban-daban da lokuta mabambanta, musamman a cikin wannan wata namu mai albarka na Ramadana. Wannan shine kashi na 24 a cikin wannan jeren giya mai albarka insha Allah, wanda a ciki zamu yi tsokaci game da wasu ababe da suka faru a irin wannan rana ta 24 ga watan Ramadana insha Allah. Abu na farko shine a shekara ta 20 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, a irin wannan rana ta 20 ga wata, musulmai waɗanda suka bude ƙasar Misra suka fara aikin gina masallacin Fustat. Garin Fustat shine gari na farko da aka gina masallaci a cikin inda ake kira da suna Afrika a yanzu. Komandan da ya ci wannan gari da yaƙi, wato Amr ɗan As radiyallahu anhu, shine ya jagoranci aikin gina wannan masallaci na Fustat mai yawan tarihi, mai tarin yawa. Wannan masallaci, kamar yadda muka ambata, shine farkon masallaci da aka gina a ƙasar Misra, ko kuma ka ce ma a duka wato nahiyar Afirka gabaki ɗayanta. To wannan masallaci an fara ginin shi ne a irin wannan rana ta 24 ga watan Ramadana a shekara ta 20 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Abu na gaba, sai kuma a shekara ta 354 bayan hijira, a wannan shekara akwai wani mashahurin mawaki da ake cewa Abu Tayyib al-Mutanabbi, wato Ahmad ibn al-Husayn al-Ju'fi. Abu Tayyib al-Mutanabbi mawaki ne shahararre a cikin tarihin wato adabin Larabci. Hasali ma za ka iya cewa babu wani mawaƙin da ya kai shahararsa a sana'ar waƙa da hikima da yawan waƙoƙi a zamanin da ya rayu, ma'ana a zamanin ƙarni na 3 zuwa na 4, to ba a ga mawaƙi irinsa ba. Baya ga waƙa kuma jarumi ne na gani da faɗi, soja ne, ɗan siyasa ne, ɗan rigima ne, wato mutum ne da ya tara siffofi masu yawa. Sannan kuma a sakamakon waɗannan ire-iren siffofi da ya tara, sai Allah ya jarabce shi da abokan husuma da yawa da mahassada da yawa. Ya zauna da sarakuna irin su wato mai gidansa Saifuddaula Al-Hamadani, irin su Kafur al-Ifshidi a Misra, bayan da ya bata da Saifuddaula ya koma wurinsa, da ire-iren da mutanen da ya rayu da su. Abin da ya faru da shi a daidai wannan lokaci shine kisan gilla da aka yi masa a wannan rana ta 24 ga watan Ramadan a shekara ta 354. Aka kashe shi a hanyar sa ta dawowa daga Kufa. Wasu mutane ƙarƙashin jagorancin wato wanda ake ce mashi Fatik ibn Abi Jahal al-Asadi, su ne suka tare Mutanabbi a wani waje da ake ce mashi An-Nu'maniyya. Kuma dama Mutanabbi a can baya ya aibata wani babba a cikin ƙabilar su mai suna Dibba ibn Yazid al-Asdi, wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda aka sani a matsayin wato ‘yan fashi, ‘yan sara suka masu tara hanya su yi zalunci su yi ƙwace. To sai kai Mutanabbi sai ya ambace shi a waƙa ka aibata shi. Gashi da shi da sauran zugar ‘yan tauri ire-irensa, musamman ‘yan ƙabilar su, suna nan suna dakon Mutanabbi su samu hali a kan shi. Allah cikin hikimarsa da ƙaddarawarsa da iyawarsa suka samu wannan dama a wannan rana irin haka ta 24 ga watan Ramadan shekara ta 354 suka tare shi a wannan waje da ake ce ma al-Nu'maniya. Mutanabi mutum ne mai tsananin girman kai da ji da kansa, don haka da suka tare shi maimakon ya ma nuna nadamar sa ko ya nemi su masa afuwa ko ya nemi yaranta a nakare, anan ma sai ya ci gaba da waka yana cika baki yana nuna ai shi isasshe ne, shi baya jin tsoron kowa. Anan dai fada ya kaure a inda aka kashe shi da wani yaron shi dake tare da shi a daidai irin wannan rana, Allah ubangiji ya tsare. Baya ga wannan sai a shekara ta 743 bayan hijira a zamanin mulkin Al-Mansur ibn Muhammad Al-Qalawun aka samu wato kasar Hims ta cire, ta fita, ta yi sedating, ta nemi ƴancin kanta daga ci gaba da zama ƙarƙashin Dimashka, ƙarƙashin wato shi wannan sarki ya bada doka cewa yanzu kasar Hims ƙasa ce ko jiha ce mai zaman kanta, ba ta ƙarƙashin Dimashka, ba ta ƙarƙashin gwamnan Dimashka, kotunanta ba sa ƙarƙashin alƙalin Dimashka da sauran dai abubuwan da ya ambata a cikin wani wato marsum da ya aika a daidai wannan lokacin. Baya ga wannan bari mu dawo nan kusa gida Najeriya don ambaton wani abu da ya faru a nan Najeriya wanda ke da alaka da irin wannan rana. Kafin nan, kamar yadda muka sani, a Najeriya ana amfani ne da kwanan wata na miladiya. Don haka wannan kuma mu muna magana ne akan kwanan wata na hijiriya. Saboda haka abin da zamu ambata a yanzu galibin mutane sun san shi, amma kuma sun san shi ne a bisa killace shi da aka yi ta hanyar amfani da kwanan wata na miladiya. Wato 15 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta ainihin wato 1966. 15 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 1966 shi ya dace da 24 ga watan Ramadana shekarar hijira, shekarar hijira ta 1385, hijira ta 1385 a ranar 24 ga watan Ramadana, wanda ya daidai da 15 ga watan Janairu na shekarar 1966 aka yi wannan mummunan juyin mulki a ƙasar Najeriya. Juyin mulkin nan na farko wanda su Agwi Iransi suka jagoranta, kuma shine da shugaban ƙasa bayan wannan juyin mulki. Juyin mulkin da a sanadiyar shi aka kashe su ainihin wato Tafawa Balewa da Saddauna da makamantansu. To wannan juyin mulki wanda an yi shi ne bisa zalunci, an yi shi ne bisa munar zato, a nan garin Kaduna kusa da mu aka kashe Saddauna a gidansa, sannan a Lagos aka kashe Tafawa Balewa. Ko a ce suka sace shi, suka tafi da shi, suka yi ta jan shi a ƙasa, sannan har ran shi ya fita. Allah ubangiji ya gafarta wa Saddauna, Allah ya gafarta wa Tafawa Balewa, Allah ya gafarta wa sauran malamai da shugabanni na kirki waɗanda suka gabata cikin shugabannin Najeriya. Allah kuma ya sa mu gama lafiya, Allah ya sa mu cika da imani. Wannan juyin mulki kamar yadda muka ambata shi ma ya uku ne a irin wannan rana ta 24 ga watan Ramadana shekara ta 1385 a bisa lissafin kalandar Musulunci ta Hijiriya. Idan ko kalanda ce ta miladiya, shine wancan abin da kowa ya sani a tarihin Najeriya, 15 ga watan Janairu shekara ta 1966. Da zarar an ambaci wannan, duk wanda ya san Najeriya to zaka ga yana da bayani akan wannan ainihin wato aika-aika da kasassaba da aka yi, wanda har yanzu 'yan Najeriya musamman mu musulmi na arewacin Najeriya ba mu gushe ba, muna biyan farashin wannan muƙaddari da Allah ya yi mana. Allah gafarta wa su Saddauna da su Tafawa Balewa da sauran manyan ƙasa da masu fada a ji a cikinta. ‘Yan uwa masu albarka, saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan sai ma da ku a kashi na gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.